بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باي هكا غودياتا تبتا الله دي ساكن ونمان ونبانا تجمع دنشي قبدا قباتا دكرات وانا لله نبلوغ المرأة وانا منا تكين كتاب الصلاة باب المواقيت دوام تاشن حديث جبير بن مطعم قالت وأن جبير بن مطعم قال دق جبير بن مطعم يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي يا بني عبد مناف ياكو بني عبد مناف لا تمنعوا احدا ككهن وني طاف بهذا البيت يزو كيويا ونن داكي نكابا وصلى وما يصلى اي ساعة شاء كون لوكتي يسو من ليل ندى لوكتي دريني او نهار كوكما لوكتي راناني رواه الخمسة ما رويتا بيرسك رويتوشي وصححه الترمذي ترمذي انغنتا شي وابن حبان ده كما ابن حبان wannan hadisi ne ingantacce Abdul Manaf shine ibn Qusay baban annabi na hudu ko ma'ana yana daga cikin babannin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana kenan dangin annabi ne sallallahu alaihi wasallama yana zaman baban shi cikin waɗanda suke maimakon matsayin babansa a dangantaka shine na hudu sannan zurriyan wannan Abdul Manaf sune mafi daukaka gida a cikin Qurayshawa bayan baban shi shi Abdul Manaf ma'anar shine Qusay shine wanda al'amarin Qurayshawa yake a hannunsa shi Abdul Manaf to saboda haka zuriyarsa a cikin su akwai waɗanda suke masu kula da alhazai shayar da su saboda haka kenan suke kula da ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka suke cewa wannan hadisin na nuna haramcin hana dukkan wani mai bauta a cikin masallaci mai alhurma a kowane lokaci daga cikin lokutan dare ko na rana lokacin da aka hana yin sallah ne ko ba lokacin da aka hana sallah ba in mutum ya zo zai yi ibada a masjidil haram kada a hana shi kowane lokaci mutum na da dama ya je wasu malamai suka ce ana nihin waɗannan rako'in guda biyu da ake ce musu raka'atul tawaf ko wasu malamai suka ce wannan hadisin baya bada wannan ma'ana abinda kawai hadisi yake magana shine magana ce wanda aka fuskanci masu kula da ɗaki mai alhurma kar su hana wani a cikin kowane lokaci ya zo domin ya yi ibada a wannan masallacin ko ya yi sallah to kada su hana shi su bar shi kenan hadisin zahirin shi na nuna cewa ya halitta yin sallah a masallaci mai alhurma kowane lokaci ne mutum ya je na dare ko na rana ko wannan kenan wa an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar yadda Allah ya tabbata a gare shi su da ma'aifinsa dukkan su sahabbai ne annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ash-shafaqul humratu ash-shafaqu al-humra al-humratu ash-shafaq innan abinda ake ne da ash-shafaq shafaqi shine wannan ja jan hajo da yake saura a lokacin da rana ta fadi shi ake cewa ash-shafaqu ko wannan hadisi rawahu Daruqutni kene ya fassara mana abinda ake ni da ash-shafaqu shine jan hazo din nan da yake yin saura bayan rana ta fadi shine idan ya bace lokacin sallar isha'i ya shiga rawahu Daruqutni ya rawaito shi wa sahaha ibn khuzaimata ibn khuzaima ya inganta wa ghayruhu da walinsa waqfahu cewa hadisin mauqufu ne mauqufi ne ala ibn umar akan abdullahi dan umar kenan maganan abdullahi dan umar ne ko kenan hadisin na ayyana mana ma'ana shafaqi shine jan da zai yi tsora bayan haduwar rana shi yasa manzo Allah a wani hadisi yake cewa idza ghaba shafaqu wajabat as-sala yana idan shafaqi ya buya kenan sallar isha ita wajaba yana wannan shafaqin jan shine yake haddade ƙarshen lokacin sallar magriba da kuma farkon lokacin sallar isha'i kenan lokacin magriba yana kaiwa har zuwa faduwan ma'ana boyewar wannan shafaqin ja sannan lokacin isha'i ya fara wannan shine mazhaba ta Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma daga Abdullah dan Abbas yarda Allah ta tabbata a gare su qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al-fajru fajrani الفجر بيوني فجر يحرم الطعام اكو الفجر ده yake haramta abinci ga mai azumi watahillu fihi as-salah salla tana halitta a cikin sa wa fajrun da kuma wani alfajirin da taharamu fihi as-salah salla a cikin shi haramun ce ai salatu subhi salla asuba haramun ce ai ta a wannan lokacin wa yahillu fihi at-ta'am sannan abinci ga mai azumi halal ne a wannan lokacin rawahu ibn khuzaima ya rawaito shi wal hakim da hakim wa sahahahu kuma sun inganta shi alfijiri kala biyu ne akwai wanda yake hutawa da harko sai ya haskake sararin sama kuma dan lokaci ka dan sai ya bace wannan shi ake cewa alfijiri na ƙarya shi a wannan lokacin sallah haramun ne a wannan lokacin saboda lokacin ta bai shigo ba kuma ya halitta mai azumi ya ci gaba da cin abincin shi don hutawa wannan alfijirin akwai kuma wanda yake hutawa tsaye miƙe ko kaman bindin kerkeci ake cewa sannan shi bai bacewa sai rana ta huto yana haskakewa wurin to shi kuma wannan shine in ya huto sallah ta halitta a ciki abinci kan mai azumi ya haramta kenan ana so a nuna mana lokacin sallan abin nan asubahi shine hutawa wannan alfijirin na biyu walil hakimi arwaya hakim min hadisi jabir daga hadisin jabir nahawu yazo da kutankwace sa wazada sai ya kara fil ladhi yuharrimu at-ta'ama a cikin alfijirin da yake haramta cin abinci ga mai azumi yace innahu yadhhabu mustaqilan fil ufuqi shi yana tahiya ne tsaye a sararin sama ko zai dago sama ya tahi tsaye a sararin sama kenan baya bacewa wa fil akhari shi kuma wancan alfijirin wa huwa kadana bis sirhani yana hutawa ne kamar bindin sirhani sirhani shine kerkeci kaman bindin kerkeci haka yake hutawa kuma dan lokaci kadan sai ya bace kenan da wannan ne zaki iya bambancewa tsakanin alfijiri na ƙarya da kuma alfijiri wanda yake na gaske kenan in kin ga wancan alfijirin mai hutawa kaman bindin kerkeci wannan alfijirin na ƙarya ne a wannan lokaci haramun ne ai sallah kuma halal ne mutum ya ci gaba da cin abincin shi ga mai azumi amma wancan alfijirin da ya huto wanda yake miƙe tsaye a cikin sararin sama to shi kuma wannan
alfijiri ne na gaskiya wanda a wannan lokacin sallah ta halitta abinci ne mai azumi ya haramta. Kenan hadisin na nuna mana dai alfijiri kala biyu ne, akwai na ƙarya akwai na gaskiya. Hukunce-hukuncensu da siffofinsu sun saba ma juna. Siffan na farko yana tahiyya ne tsaye a cikin sarari. Wannan kenan, kuma shi kamar dai bindin kyarkeci ne, sannan yana ci gaba har zuwa saman sarari, ma'ana har rana ta hoto. Launin shi fari ne, launin shi fari ne da alama kuma kaman abin nan me ake cewa jajaja haka. Shi kuma wancan na biyu yana gittawa ne a sarari, launin shi fari ne sal, ba ya da gaurayi. Yanayin hukuncin alfijiri na farko cewa bayyana sa bai haramta cin abinci ga wanda yake da niyyar azumi saboda akwai sauran dare, sannan sallah asuba ba ta halitta a ciki saboda lokacinta bai shigo ba. Wannan kenan. Idan kun gana an nuna mana lokacin sallan asubahi. Wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala, daga Abdullahi dan Mas'ud da Allah ta tabbata a gare shi, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, ko annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, afdalul a'mali, mafificin ayyuka, as-salatu fi awwali waqtiha, sallah farkon lokacinta shine mafificin ayyuka. Wannan hadisin rawahu Tirmidhi, Tirmidhi rawaito shi, wal hakimu da hakimu, wa sahahahu Tirmidhi da hakim duka sun inganta wannan hadisin. Wa asluhu fi sahihaini, asalin hadisin yana cikin sahih Bukhari da ko sahih Muslim. Wannan kenan. Hadisin na nuna mana mafificin ayyuka shine bayar da sallah ta farilla a farkon lokacinta. Kuma wannan na nuna mana girman salloli biyar waɗanda suke na farilla, da kuma falalar himmantuwa da su da bayar da su a farkon lokacinsu. Wannan kenan. Ya zo a cikin wasu hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ne daga mafificin, daga ayyuka mafifita, yace imanun billahi azza wa jalla, imani da Allah mai girma da ɗaukaka, kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi. A cikin nau'o'in ayyukan alkhairi shine aikata su a cikin mafificin ayyuka. Kenan, wannan hadisin na nuna mana sallah farkon lokacinta na daga cikin mafificin ayyuka. Kenan, in ba wata larura ba in so a yi sallah a farkon lokaci. Wa an abi mahdhura radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala, annabi yace, awwalul waqti ridwanullahi, farkon lokaci a cikin shi akwai yardan Allah. Wa awsatuhu, tsakiyansa rahmatullahi, rahma Allah ce. Wa akhiruhu, karshensa afuwallahi, shine yahewar Allah a cikinsa. Akhrajahu Daruqutni, ya rawaito shi bi sanadin da'ifin jiddan, da sanadi mai rauni sosai. Wal Tirmidhi, arwaya Tirmidhi min hadisi ibn Umara, hadisin ibn Umar nahawuhu, ya zo da kwatankwacin shi dunal awsati, amma shi bai kawo lokaci na tsakiya ba. Wa huwa da'ifun aidan, shi ma hadisi ne mai rauni. Aka ce saboda akwai wanda ake ce ma Yaqubu bin al-Walid al-Madani, Ahmad yace shi Yaqubu din nan bin Walid al-Madani, min al-kazzabin al-kibar, yana daga cikin manyan maƙaryata. Sannan Ibn Ma'in ma ya ƙaryata shi. annasa'i ma ya bar shi, shi bai ma karba hadisinsa. Ibn Hibban ya danganta shi zuwa ga cewa mutum ne mai kirkire, ya kirkire hadisi ya jingina ma manzo Allah. Imam al-Baihaqi ya ce mahaddata hadisai sun karyata shi, sun jingina shi mutum ne mai kirkire. Imam Ahmad ya ce bai san wani abu da ya tabbata ba a cikinsa, yani a cikin wannan babin, dangane da cewa farkon lokaci yardan Allah ne, tsakiyan shi rahmar Allah ne, ƙarshensa yahewar Allah ce. Kenan dai a taƙaice dai hadisin na nuna ce da ana son bayar da sallah ta farilla a farkon lokacinta don neman yardan Allah. In mutum bai samu ba a farkon lokaci, ya bayar da ita a tsakiyar lokaci don ya samu rahmar Allah. Amma bayar da ita ƙarshen lokaci, wannan kasala ne da ragwanci game da ɗa'a ga Allah. Don haka wanda ya jinkirta ta har zuwa ƙarshen lokacinta, ba Allah yana iya mishi afuwa a kan wannan kasalar tashi. Kenan duka wanda ya yi shi ne yardan Allah, sannan rahmar Allah, sannan afuwar Allah. Wannan kenan. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la salata ba'da al-fajr illa sajadataini, akhrajahu al-khamsatu illa an-nasa'i. Cewa la salata, ba sallah, babu wata sallah ba adal fajiri bayan hutawa alfajiri, illa sajadataini, sai dai raka'a biyu, shi ne raka'ataini alfajiri. Marwaita biyar suka rawaito shi, sai dai Imam an-Nasa'i. Wa fi ruwayati Abdurrazzaq, a ruwaya Abdurrazzaq ya ce la salata ba'da tulu'i alfajiri, babu sallah bayan hutawa alfajiri, illa raka'ataini alfajiri, sai dai rako'i guda biyu na alfajiri, shi ne raka'atayn alfajiri. Wa misluhu, misalin salid daru qutni, ga daru qutni an ibn amri, daga ibn amri ibn al-as dan as. Hadisin suka ce na da rauni kaman yanda ibn hajar ya faɗa. Daga cikin malamai akwai waɗanda kuma suka inganta hadisin, Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Daruqutni da Baihaqi, ma'ana sun fitar da hadisin ta hanyoyi waɗanda suke masu yawa. Dukkan hanyoyin an samo su ne daga Qudama bin Musa, ma'ana da sanadin shi zuwa ga Abdullahi dan Umar. Imam Tirmidhi ya ce hadisi yani garibun, ma'ana garibi ne wanda ba mu san shi ba, sai dai ta hanyar hadisin Qudama bin Musa shi ne ya rawaito shi, shi kaɗai da aka samu wanda ya rawaito shi, saboda haka aka ce mishi garib. Ko hadisin garibi shi ne hadisin da sun guda ya rawaito shi ko? Amma shi Qudama aka ce siqatun, yardadden mutum ne. Imam Muslim ma yana kawo hujja da shi, Ibn Ma'in ma ya wasaƙa shi, da kuma Abu Zur'a da waninsu. Sai dai shi malamin shi Muhammad ibn al-Husayni shine majhul, shine malamai suke cewa majhul, saboda haka aka rawana na hadisi. Amma shi dalibin nashi yardadden mutum ne, amma shi majhul al-hali ne, shi malamin nasa Muhammad bin al-Husayn. Amma yana ƙarfafa hadisin wasu hadisai da suke goya masa baya, daga ciki ruwaya da aka samu daga Abi Huraira da Abdullahi bin Amr bin al-As da makamantansu. Ibn Mulaqqin yake cewa Ibn Qattan ya illanta hadisin da abinda ba illa ba. Imam al-Albani yake cewa wannan al-hadis sahihun bin nazar ila majmu'i tariqihi, wannan hadisi yana da inganci in aka kalli dukkan hanyoyin da ya fito aka hada su, to sai su karfafa hadisi sai ya zamanto mai ma'ana ingantacce, inda ba ta hanya guda ba ce. Yana hanyoyin da suke babu wanda ake tuhuma a cikinsu, ko kuma wani mai rauni, wani marwaci hadisi wanda yake mai rauni kwarai, yana aka haɗa irin waɗannan hanyoyin sai hadisi ya zamanto ingantacce. Sai dai magana Ibn Hajar a cikin At-Talkhis al-Habir, yani Habir, yana fa'idantar da raunin hadisi. A takaice dai hadisin na nuna kore hanin yin sallah nafila bayan hutawa alfajiri sai dai rak'atayn alfajiri. Su kuma waɗannan ratibatu ne, ratiba ne ma'ana salloli ne waɗanda suke ratiba na sallar alfajiri. Bayan hutawa alfajiri to babu wata sallah in dai ba su ba. Yadda wannan na nuna ya halitta yin rak'atayn alfajiri bayan hutawa alfajiri, saboda lokacinsu ne. Idan wannan hadisin kaman ya ci karo da abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama, shi ne abin da ya zo a cikin sahihul Bukhari da Muslim hadisin Abi Sa'id al-Khudri cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la salata ba'da salati al-fajr hatta tatlu ash-shams, ba wata sallah bayan hutawa al-fajri sai rana ta huto. Da abin da Bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama naha anis salati ba'da salati subhi hatta tatlu ash-shams, manzo Allah ya hana sallah bayan sallah asubahi sai rana ta huto. Shi yasa al-mujaddid a cikin littafin shi al-muntaqa yake cewa waɗannan nassosin dukkan su ingantattu ne, suna nuni akan an hana yin sallah a cikin al-fajri. Idan wannan ba ya ta'allaka da hutawar shi bane, don haka malam da ya wannan littafin ya zo da wannan hadisin saboda bayanin halaccin rama rak'atayn al-fajr bayan an bayar da farillarsu a cikin lokacin da aka hana. Kenan bayan yin sallar asubahi, kaman yanda shi malamin littafi ya ce akai cewa mutum na iya rama rak'atayn al-fajr in bai samu ya yi su ba kafin abin nan, shi yasa ya kawo shi. Wa an ummi salmata radiyallahu anha qalat, daga ummi salma yadda Allah ta tabbata a gare ta, tace salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama asra, manzo Allah ya yi sallar al'asr summa dakhala baiti, sai ya shiga daki da gida da, fa salla rak'atayn, yayi rak'a biyu, fa sa'altuhu, sai na tambaye shi, fa qala, sai ya ce shughiltu an rak'atayn ba'da az-zuhri, an shagaltar da ni ne rak'o'i guda biyu da nake bayan sallar az-zuhr, ba samu na yi su ba, fa sallaituhum al'ana, sai na sallace su yanzu. Fa qultu, sai na ce afa naqdihima idha fatata, kenan za mu rama su idan suka kubuce. Qala, manzo Allah ya ce la a'a. Akhrajahu Ahmad ya rawaito wannan hadisin, wa li Abi Dauda a ruwaya Abu Dauda an Aisha, daga Aisha radiyallahu anha yadda Allah ta tabbata a gare ta, bi ma'anahu, da ma'anar wannan hadisi. Wannan hadisi ne sahihi, hadisi Ummu Salma. Ko da yake cewa wannan hadisi na nuni akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an shagaltar da shi ne daga sallolin da yake na ratib, ma'ana sallolin da yake yi bayan sallar azhur ko kafin sallar azhur, da haka sai ya yi ta bayan sallar la'asar ramuwa, saboda an ce bayan sallar la'asar babu sallar nafila. Manzo Allah ya yi wannan ne, shi yasa ta tambaye shi, saboda ta san da ba a yi, sai ta tambaye shi, to ya aka yi haka bayan an ce babu sallar nafila bayan la'asar? To shi ne ya gaya mata dalili, sallar da ya kamata ya yi bayan sallar azhur ne wani abu ya shagaltar da shi bai samu ya yi ba, shi ne ya rama su a nan. Har ta tambaye shi kenan ko ma irin haka ya same mu kenan za mu rama? Ya ce a'a. Ummu Salma ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shin muna iya yin haka mu rama waɗannan rak'o'in guda biyu a wannan lokacin? Sai manzo Allah ya kore wannan, ya ce kar ku rama su a cikin wannan lokaci. Yana wannan hadisi ya yi nuni akan cewa rama ratin nafiloli na sallar azhur waɗanda suke ake yi bayan sallar azhur, bayan sallar la'asar, wannan ya keɓanci ya shahi annabi ne kaɗai sallallahu alaihi wasallam. Gane ko?
wannan kenan kuma shine karshen babin subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum.